kwanaki biyu suka gabata ne da babban ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Muhammad Dan Ali ya zarci jihohin Borno da Yobe, jihohin da ke fama da rigingimin Boko Haram da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan ziyara dai shine karo da farko da babban ministan ma'aikatan tsaron yayi, wanda ya shaida wa gwamnatin jihar Borno cewa za su yi kokarin ganin cewa sun kawo ƙarshen irin waɗannan rigingimu, kuma za su taimaka wa matasan da ke wannan jiha, musamman matasan sa kai da ake kira wato civilian JTF, wajen ba su dama shiga aikin soja.
The court is very cordial between the government of Borno State and the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, particularly the civilian task force that has been assisting us.
Yace muna da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da kuma jami'an gwamnatin jihar Borno, musamman ma tsakanin 'yan kungiyar nan da ake kira civilian JTF, wanda suke taimakawa aikin mu. Bayan kammala wannan jawabin ne da babban ministan ma'aikatan tsaron wato Brigadier General Mansur Dan Ali yayi ga gwamnatin jihar Borno Honorable Albert Kasha Timan, sai na tambaye shi cikin harshen Hausa dalilin shi na kawo wannan ziyara jihar Borno, ga kuma abin da ke cewa:
dalilin zuwa na nazo in ga sojoji na ne a abubuwan da suke yi da kuma ta hanyar da suke gabatar da ayyukansu.
Turin kai kamar da me da me ka gano ne game da wannan ziyara?
Na gano cewa aiki yana tafiya daidai, kuma abin nan shugabancin da mai gida ya bamu ko kuma president ana yi, kuma an kusa kai ƙarshen wannan abu cike da Ubangiji.
Kamar a kuni kalubale da ka gano da ke damun musamman ma jami'an tsaro a wannan jiha?
Mahiyancin kalubalen da muka gano muna kansu, amma dai mahiyanci su ne waɗannan bamban da suke sa a cikin ƙasa suna boyewa. Muna ta ƙoƙari mu samu masu ayyukan aikin da za mu samu ciccire su.
To ranka dai, kowace shawara kake da shi ga al'umman jihar Borno?
Shawara ta koyaushe su tabbatar da cewa suna ta ba jami'an tsaro ilmi ko kuma labarai na abubuwan da suke faruwa, kuma su dinga duba abubuwan da suke faruwa kusa da su. Koyaushe mutane su dinga cewa ba jami'an tsaro bane kawai suke ba da tsaro, su kansu jama'a ya kamata suna yin nasu iyaka.
To koya jama'a suke ji ne game da wannan bayanin na ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya na cewa za a kokarin ɗeban waɗannan matasa da ake kira civilian JTF cikin aikin soja? Ga dai ra'ayin wasu daga cikin mazauna garin Maiduguri.
Gaskiya an ɗauke hanya mai kyau, domin a gaskiya yaran nan civilian JTF na Borno State wanda muna tare da su, gaskiya yaran suna kokari sosai ta wajen ba da security a ma jihar Borno State, domin a haka ma ba wai suna zaman soja din ba, suna youth volunteer din, amma yanayin da suke aiki suna kishi tukuna aka samu wayannan aka dibe su a aikin soja. A gaskiya wayannan mutane duk inda aka kai su a zaman aikin soja ko na ba, gaskiya yaran nan za su yi aiki sosai. Yawanci matasa ne wanda yawanci sun yi karatu. To a gaskiya mu muna maraba da wannan abin, kuma muna addu'a Allah ya sa abin da a samu a ci nasara akan.
Ni malami ne, ga menene ra'ayinka game da wannan?
Gaskiya na koyi bayan abin da gwamnati take da niyan yi, saboda yaran nan ba karamin kokari suka yi ba, jarumai ne zamu ce. In gwamnati abin da damu ya kamata sai ta taimaka mana, ta ibe su ta sa su a soja ko custom ko immigration ko kuma a wani field daban wanda zai taimaka ma youth din. Shine mu ra'ayin da muka ji dadi in gwamnati za ta yi shi da gaske.
Wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayin su game da furucin da babban ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya yayi na cewa za a dibi wasu daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF cikin aikin soja a wani mataki na kawo ƙarshen waɗannan mahara wato 'yan kungiyar Boko Haram da yanzu hakan kai kai hare-hare a wasu ɗaiɗaikun wurare. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
An cuce mu, mu mutu an cuce mu, ba mu da aiki, mu mutu ba mu da aiki, ba a bam, mu mutu ba a bam, mun basu da Allah, mu mun basu da Allah.